أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كم أعطى من النعيم وكم منح من الخير العميم. لك الحمد والنعماء والملك ربنا فلا شيء أعلى منك مجدا وأمجد. والصلاة والسلام على من كان خلقه القرآن ووصيته القرآن وميراثه القرآن سيد الورى محمد صلى الله عليه وسلم. صلوا على البدر المنير فإنه نور تبدى بالغمام المظلم وعلى آله وصحبه ومن سلك منهجهم إلى يوم الدين وبعد. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan masallaci Masjidu Al-Ansar a wannan majalisin namu na halqa al-ilmiya wanda yau da yarda Allah subhanahu wa ta'ala zan muhara sabon littafi mai suna Mafatihul Khair na Sheikh Abdulrazzaq bin Muhsin Al-Badr. A yau ranar Litinin 21 ga watan Zulqa'ada shekara ta 1446 hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda ya daidai da 19 ga wata na 5 shekara ta 2025. Bayan mun kammala littafi na Khulasatul Hasana na Al-Usaimi, yau da yarda Allah subhanahu wa ta'ala zan mu fara littahi sabo wanda ake cema Mafatihul Khair. Mafatihul Khair shine a ce mabudan alkhairi, mabudan alkhairi na daya daga cikin zaratan malamai Abdulrazzaq bin Muhsin Al-Badr, daya daga cikin manya-manyan malaman Madina Al-Munawwara, wanda Abdulrazzaq bin Muhsin Al-Badr yayi karatu wajen baban shi Muhaddisul Madina ake ce mai dama Abdul Muhsin Al-Badr, malamin hadisi na Madina gabaki daya. Sannan malam yayi karatu a wajen Sheikh Al-Allama Ibn Baz, malam yayi karatu a wajen Sheikh Al-Allama Ibn Usaymin, sannan malam yayi karatu a wajen Sheikh Al-Allama Al-Albani Muhammad Nasir Din Al-Albani. Kamar yadda daman tarjama a wannan majalisi ta Abdulrazzaq Muhsin Al-Badr ta gabata, kenan zan mu fara farkon wannan littafin daga muqaddima ta wannan littafin wadda ta fara ne a safaha ta 3 a cikin wannan littafin. بسم الله الرحمن الرحيم. ما لنيك تيوى الحمد لله الحليم العظيم. الحمد لله الحليم العظيم الكريم يفتح على من يشاء من عباده بالحق وهو الفتاح العليم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله آتاه الله فواتح الخير وجوامعه وهواتمه ووصفه بأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ما لأيك بسم الله الرحمن الرحيم دسونا الله من رحمة من جنقي. الحمد لله الحليم العظيم. Malam sai ya fara littafin shi da gode ma Allah subhanahu wa ta'ala. Wannan shi kuma al'ada ce ta mutanen ƙwarai, da al'ada ce ta littafin Allah subhanahu wa ta'ala. Littafin Allah subhanahu wa ta'ala an buɗe shi ne da alhamdulillahi rabbil alamin, da dukkan magabata idan za su yi littafin suna fara gode ma Allah subhanahu wa ta'ala. Malam sai ya ce alhamdulillahi, dukkan nau'i na godiya ya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala. Alhalimu, mai haƙuri suna ne daga cikin sunaye na Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Azim mai girma, nan wannan duka sunaye ne daga cikin sunaye na Allah subhanahu wa ta'ala. Can Al-Halim, kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa'lamu anna Allaha ghafurun halim, ku sani lalle Allah subhanahu wa ta'ala mai gafara ne, hallo mai tausayi ne. Kenan Al-Halim ana nihin mai tausayi. Sannan kuma Al-Azim mai girma, kamar yadda ya zo a ƙarshen ayatul kursi, wa huwa al-aliyul azim, yaftahu ala man yasha, yaftahu ala man yasha. Allah subhanahu wa ta'ala yana yin budi ga wanda ya so, min ibadihi daga bayin shi, bil haqq budi na gaskiya, wa huwa al-fattahu, Allah ubangiji ho shine al-fattahu, al-alim masani, al-fattahu mai budewa ko kace mai hukunci, al-alim masani. Malam yace wa ashhadu an la ilaha illallah, lalle na sheda babu abun bautawa da gaskiya sai Allah, wahdahu shi kadai ne, la sharika lahu, ubangiji ta'ala bai yada abokin shi tarayya, wa ashhadu kuma na sheda anna muhammadan, lalle annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam abduhu bawan Allah ne, wa rasuluhu kuma hallo ma'aikin Allah ne. Sai malam yace atahu llahu fawati hal khairi, Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi fawati hal khair. Menene fawati hal khair? Mabudan al khairi, ko a ce awa'il al-khair, fawatih bi ma'ana awa'il, farkon al-khairi, wa jawami'ahu, Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi mafi al-khairin al-khairi, wa hawatimahu, sannan Allah subhanahu wa ta'ala ya ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ƙarshen al-khairin duka gabaki daya. Wannan malam ya ciro, ya yi iktibasi ba a kaya hudu wannan ba, yana da hujjoji akan cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fawati hal khair da jawami al khair da hawatimal khair. Yana me fawati hal khair shine Allah subhanahu wa ta'ala ya sanar da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dukkan akwai, dukkan abinda akwai amfani, Allah subhanahu wa ta'ala ya sanar da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. To shi yanzu wannan in muka doka hujja, malam akwai hadisin da yake karfafa wannan magana tashi, da yake nunawa akan cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama bai bar wani abu ba wanda akwai alkhairi a cikin shi ga mutane a duniya da lahira, sai da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya sanar da al'ummar shi kuma ya kwadaitar da su. Hadisi na Abdullahi dan Mas'ud, yarda Allah ta tabbata a gare shi, yake cewa utiya rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam, an ba annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi jawami alkhair, dukkan alkhairi, wa hawatimahu, da ƙarshen alkhairin duka an ba annabi sallallahu alaihi wasallam, aw qala fawati alkhair, an ba annabi sallallahu alaihi wasallam farkon alkhairi da mafi alkhairin alkhairi da ƙarshen alkhairi. Yana nihin kenan lalle Allah subhanahu wa ta'ala mabuwayi madaukaki ya sanar da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam dukkan abinda akwai amfani ga al'ummar shi a cikin addini ne ko kuma hallo a duniyan ne. Shi dama annabi sallallahu alaihi wa sallam ma yantiqu anil hawa, in huwa illa wahayun yuha allamahu shadidul quwa. Sai Abdullahi dan Mas'ud yake cewa fa'allamna, Allah ya sanar da shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma ya sanar da mu, yace khutbatas salati ya sanar da mu khutbatas sallah wa khutbatal haja kuma ya sanar da mu khutbatal haja to menene khutbatas salat sai Abdullahi dan Mas'ud ya fassara yace khutbatas salat abinda ake ni da khutbatas sallah ita ce attahiyatu lillahi was salawatu wat tayyibatu assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuhu assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihina ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wannan ita ce khutbatus salat kuma khutbatul haja Abdullahi dan Mas'ud a cikin ruwaya ya bayyana innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'uzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla la wa man yudlil fala hadiya la wannan ita ce khutbatul haja har zuwa karshe kenan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanar da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam dukkan alkhairi wa wasafahu bi annahu bil mu'minina ra'ufur rahim sannan Allah subhanahu wa ta'ala ya siffanta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam akan cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam gamammane ra'ufun mai tausayi ne rahimun kuma hallo mai jin kai ne annabi sallallahu alaihi wa sallam gamammane mai tausayi ne gamammane mai jin kai ne wannan kuma kai ayar alqur'ani da take gaskiyar da wannan abu Allah subhanahu wa ta'ala a cikin alqur'ani mai girma ya gaya mana akan cewa lalle ho annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam gamammane mai tausayi ne gamammane mai jin kai ne sai Allah madaukakin sarki yake cewa laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim Allah subhanahu wa ta'ala cewa laqad ja'akum rasulun haqiqa lalle haqiqa manzo daga cikin ku ya zo muku min anfusikum kenan azizun alaihi ma anittum abinda kuka wahala da shi me yauni ne akan shi sallallahu alaihi wa sallam harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim annabi sallallahu alaihi wa sallam me kwadayi ne saboda ku kuma ga mummune mai tausayi ne mai jin kai ne kadiba ha a gobe alkiyama a ranar tashin alkiyama kowa ta kan shi yake yi yana nafsi nafsi kaina kaina amma shi jagaba farin jakada mai tausayi mai jin kai sallallahu alaihi wa sallam amma he ringa ummati 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 al'ummata al'ummata kaga laqad ja'akum rasulun min anfusikum lalle haqiqa manzo daga cikin ku ya je muku azizun alaihi ma anittum abinda kuka wahala da shi mai yauni ne akan shi harisun alaikum mai kwadayi ne saboda ku bil mu'minina ga mummune kuma shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam raufun mai tausayi ne rahimun kuma hallo mai jin kai ne kenan wannan shine sallallahu alaihi wa ala alihi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi kuma hallo akan alaye nasa wa sahbihi kuma da sahabban shi ajma'in gabaki daya to anan kafin mu ci gaba malam yana zancen akan an ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam jawami alkhair nabi sallallahu alaihi wa sallama akwai hadisan shi wanda hadisan ma ake ce musu hallo jawami alkhair sai ka dauki hadisi daya ana ce mai jawami alkhair wanda da zakka tattara alkhairan da suke cikin wannan hadisin baka iya ba dan saboda a wannan hu alherin ya kai matuƙa wajen alheri wajen yawa annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa a cikin hadisi wanda Abu Huraira ya zo da shi yarda Allah ta tabbata a gare shi wani hadisi wanda ake ce mai wani hadisin ana ce mai jawami hadisu jawami ul khair annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa man nafasa an mu'mini, duk wanda ya yayi ma wani mummuni kurbatan, wata damuwa, min kurabi duniya, daga cikin damuwa na duniya, duk wanda ya yayi ma wani mummuni wata damuwa daga cikin damuwar duniya, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yawmil qiyama. Allah subhanahu wa ta'ala zai yaye min damuwa daga cikin damuwa a ranar tashin alkiyama. Kaga aljaza'u min jinsil amr, wannan alkhairi yake wannan. Sannan hadisin bai ida bai yake cewa wa man yassara ala mu'siri, haka duk wanda ya sauƙaƙa akan wanda yake cikin tsanani, hallo shi ma yassara Allahu alaihi fid dunya wal akhira, Allah zai sauƙaƙa mi a duniya kuma hallo za a ƙara sauƙaƙa mi a lahira. Hallo hadisin bai ida ba yake cewa wa man satara musliman, haka duk wanda ya suturce musulmi, satarahu Allahu fid dunya wal akhira, Allah zai suturce shi a duniya, hallo zai suturce shi a lahira. Hadisin bai ida ba yake cewa wallahu fi aunil abd, kuma Allah yana cikin taimakon bawa, ma kana al-abdu fi auni akhihi, matuka bawa ya zamantu ya kasance yana cikin taimakon dan uwan shi. Hadisin bai ida ba yake cewa wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allahu lahu bihi tariqan ila al-janna, duk wanda ya hawwata hanya yana mai neman ilimi a cikin wannan hanya, yana mai neman ilimi, to Allah zai sauƙaƙa mai hanya shiga aljanna. Hallo yace wa mashtama qaumun fi baitin min buyutillahi, duka a cikin wannan hadisin, hallo wa'insu mutane ba za su haɗu ba a cikin ɗakin Allah, a cikin wani ɗaki daga cikin ɗakunan Allah, yatluna kitaballahi, suna tilawa littafin Allah, wa yatadarasunahu, suna karanta shi bainahum a tsakankaninsu, illa nazalat alaihimus sakina, sai sakina ta sabko musu, wa ghashiyatuhumur rahma, sannan kuma hallo rahama ta lullube su, inji Annabi sallallahu alaihi wasallam, da mala'iku hallo su ma su kewaye su, kuma hallo wa zakarahumullahu, sannan Allah subhanahu wa ta'ala zai ambace su fi ma inda. Kaga wannan hadisi ne wanda yake nuna jawami'ul khair, jawami'ul khair kenan. Ko kuma akwai hadisin shi ma ake ce mi na jawami'ul khair, Annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa a hadisi na Malik wannan Abi Malik al-Haris bin Asim al-Ash'ari, hadisi na 23 cikin 40 an-Nawawi, Annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa at-tuhur shatrul iman, at-tuhur shatrul iman walhamdulillahi tamla'ul mizan, aka ce tsarki ko a ce alwala ce yankin imani ne, ko a ce rabin imani ne, ko a ce ladan na tsarkin ya kai ladan rabin imani, walhamdulillah kuma cewa alhamdulillah tamla'ul mizan, tana cika mizani, wa subhanallah cewa subhanallah, walhamdulillah ka ce subhanallah walhamdulillah tamla'ani, wannan subhanallah da alhamdulillah suna cika, au tamla'u ma baina sama'i wal ardh, suna cika abin da yake tsakankanin sama da ƙasa. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wassalatu nurun, sallahu haske ce, wassadaqatu burhanun, sadaka ho burhan ce, wassabaru diya, haka hadisin wal qur'anu hujjatun laka aw alayk. To irin wannan makamantan hadisan da dama wanda suke nuna jawami'ul khair na fiyayen halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam sai ya ce wa ba'd, bayan haka, duka wannan shinhuda ce malam yayi, fa inna min anfa'i abwabil ilmi wa aktharaha khairan wa a'idatan 'ala al muslimi ma'rifatu mafatihi al khair min mafatihi al shar wa ma'rifatu ma yahsul bihi al nafa'u mimma yahsul bihi al darr, fa inna Allah subhanahu wa ta'ala ja'ala li kulli khairin miftahan wa baban yudkhilu minhu ilayhi وجعل لكل شر مفتاحا وبابا يدخل منه اليه وما من مطلوب الا وله مفتاح يفتح به يفتح والمفتاح هو الاله التي يفتح بها المطلوب ما لا يتفى ان من انفع ابواب العلم yana daga cikin abu mafi amfani a cikin babubbuka na ilimi wa aksaruha khairan da abin da yahi alkhairi a cikin babubbuka na ilimi wa aidatan alal muslim ga abin da yake komowa zuwa ga musulmi ma'rifatul mafatihul khair wajibi ne ga musulmi ya san mabudan alkhairi kai kokari ka san mabudan alkhairi in mafatihi shar daga mabudan sharri mutum ya zamanto yana bambance alkhairi da sharri wa ma'rifatu ma yahsul bihi an-nafa ya san kuma hallu abinda zai kawo ma amfani kai kokari ka san abinda zai kawo ma amfani mimma yahsul bihi ad-darar daga abinda zai kawo ma hallu cuta ko cutarwa fa inna allaha subhanahu wa ta'ala lalle allah subhanahu wa ta'ala ja'ala li kulli khairin mifta allah subhanahu wa ta'ala ya sanya ma kowane alkhairi mabudi wa baban kuma hallu allah subhanahu wa ta'ala ya sanya ma kowane alkhairi kofa yudkhilu minhu ilayhi ana shiga alkhairin daga wannan kofa wa ja'ala li kulli sharri kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya ga dukkan sharri mifta shi ma sharrin yana da mabudi wa baban shi ma sharrin yana da kofa yudkhilu minhu ilayhi daga wannan kofa ko daga wannan makullin ake shiga wannan kofar ta sharri wa ma min matlubin kuma babu wani abun nema illa wa lahu miftahun sai dai yana da mabudi bihi yufta da wannan mabudin ake bude shi wal miftahu shi kuma an ce mabudi huwal alatu ce wata mashin ce allati yuftah biha al matlub wanda ake bude ko a ce wani karhi ne wanda ake bude abin nema da shi kaman kile ke wani kile ne wanda ake bude abin nema da shi wa yutlaqu ala ma kana mahsusan mimma yahillu mughlaqan ana amfani da kalmar mifta ayi furucinta akan abinda ya kasance mahsus ne menene abinda ya kasance mahsus abu ne wanda alhawasul hamsa sun tabbatar da shi ana iya taba shi ana iya ganin shi ana iya jin shi da sauransu mimma yahillu mughlaqan kal qufl kaman kwado kenan kaga kwado abu ne mahsus wa minhu daga cikin shi qauluhu ta'ala fadar shi madaukakin sarki wa atainahu min al-kunuz ma inna mafatihahu latanu'u bil usbati ulil quwwa malan ya ciro horkon aya inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa inna qaruna kana min qaumi musa lalle Qaruna ya kasance daga cikin mutanen annabi Musa da mutumin kirki fa baga alaihim sai ya fitar ga tsarin su ya fitar ga tsarin bani Isra'ila ya fitar ga tsarin mutanen annabi Musa wa atainahu Allah subhanahu wa ta'ala yace alhaliku mun bashi min alkunuzi mun bashi abinda yana daga taskoki inji Allah subhanahu wa ta'ala ma inna mafatihahu wanda abinda zai bude mabudan wannan taskokin latanu'u bil usbati ulil quwwa Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa abinda yake mabudan na yauni wai ana kwatanta ma kile na mangazoji na Qaruna nauyin su ya kai ma'abuta jama'a ne suke dokan shi ba mutun ɗaya ba kuma hallo ya rinjaye su shine malai ce ja'a fi ba da kutubut tafsir yazo a wa'in su litattahai na tafsiri anna mafatihahu lalle mabudai na Qaruna kanat min julud sun kasance fatoci ne daga fata aka yi su wa kanat tuhmal ala 60 bagla ana dora ma malaman tafsiri suka ce a dora ma marike 60 ko mutane 60 dan yaunin su to kaga kilan mangaza a ce mutun 60 ko saniya 60 ko marike 60 za su doka ka san abin da yake cikin mangazan ba kadan bane ba kenan shine ake nihi anan wa yutlaqu ala ma kana ma'nawiyan kuma ana furuci ga mifta akan abin da ya na ma'ana abin da ba mahsus ba kenan kama fil hadis kama yanda zo a cikin hadisi aka ce miftahu salat at-tuhur mabudin sallah tsarki kaga mabudi ai ba ana nihin ba kwado ne za a doka a sa kile a wannan ana nihin wannan ma'ana ne kenan ba abu bane ba mahsus wannan hadisi ne wanda Abu Dawud ya kawo shi da Imam Tirmidhi mabudin sallah kenan mallan ya dan fara shiga maudu'in nashi da yake cewa kowanne abu yana da mabudi to kaga na mallan anan sai ya kama mabudin sallah tsarki wannan kuma hadisi ne na Jabir dan Abdullah yarda Allah ta tabbata a gare shi annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa miftahul janna mabudin aljanna as-salat sallah wa miftahus salat kuma sai annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa kuma mabudin sallah ita kuma at-tuhur tsarki a wata ruwaya kuma hallo aka ce al-wudu duka ɗaya ne al-walla kenan mabudin sallah mabudin aljanna inji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama sallati kaga wancan hadisin kuma da yake cewa farkon abin da za a fara ma mutum sallah to hisabi a ranar tashin alkiyama sallah idan ta gyaru dukkan aiki ya gyaru idan ta bace dukkan aiki ya bace kenan anan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce miftahul janna as-salat mabudin aljanna sallah ita kuma mabudin sallah ho tsarki inji annabi sallallahu alaihi wasallam kenan mabudin sallah mabudin aljanna sallah don saboda aljanna tana da kohohi guda takwas a rihe dole sai an bude ho to in kai sallah ka bude ma kanka kohon shigarta to miftahu salat anan da mallan yace at-tuhur mabudin sallah tsarki kenan ana nihin aikin da yake sa mutum yayi shiri na shiga sallah shine ai tsarki tsarki da alwala idan babu tsarki babu sallah idan babu alwala babu sallah kenan shine wannan miftahu salat at-tuhur qala ibnul qayyim rahimahullah ibnul qayyim rahimahullah yake cewa wal miftahu abinda ake ce ma miftah ma yuftahu bihi shay abinda ake bude wani abu al-mughlaq wanda yake rihehin shine al-miftah fa yakunu fatihan lahu sai ya kasance mai budewa a gare shi wa minhu hallo daga cikin shi miftahul janna mabudin aljanna la ilaha illallah mabudin aljanna la ilaha illallah babu abun bautawa da gaskiya sai Allah ko wani hadisi da yake karfafa wannan magana na Abi Musa al-Ash'ari Abi Musa al-Ash'ari yarda Allah ta tabbata a gare shi yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yake cewa abshiru wa bashiru man wara'akum kaga musulunci sauki gare kaga bishara annabi sallallahu alaihi wasallam yake ba sahabbai yake cewa kuma ku ba wanda zasu zo daga bayan ku bishara annahu man shahida Allah ilaha illallah lalle huwa shi duk wanda ya sheda akan cewa babu abun bautawa da gaskiya sai Allah sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa sadiqan yana mai gaskiya kenan la ilaha illallah ba a baki kade ba yana mai gaskiya dakhala aljanna annabi sallallahu alaihi wasallam kawai ya shiga aljanna kaga kenan annabi sallallahu alaihi wasallam abshiru wa bashiru man wara'akum bishara ce kuma halaku ba wanda zasu zo daga bayan ku bishara lalle duk wanda ya sheda babu abun bautawa da gaskiya sai Allah kaga muhimmancin riko da tauhidi kenan kaga muhimmancin tauhidi sadiqan yana mai gaskiya bai ya shirka ga Allah kenan dakhala aljanna ya shiga aljanna hadisi ne wanda Imam Ahmad ya rawaito shi hadisi ne wanda isnaduhu sahih ala shart muslim kaga kalimat tauhidi kalma ce ta tsira wanda ya fade ta wanda ya furci da ita yana mai ikhlasi da ita zata tsiratar da shi daga wuta ta kai shi zuwa ga aljanna Allah ya sanya mu aljanna kenan mallan daga nan ga ida muqaddima ta wannan littafin sai zai shiga fasali mallan yake cewa faslun fasali والفتاح هو الله عز وجل يحكم بين عباده بما يشاء ويقضي فيهم بما يريد ويمن على من يشاء منهم بما يشاء لا راد لحكمه ولا معقب لقضائه وأمره والفتاح ما لن يتي شيء الفتاح كما الفتاح مبودي قفو في الله هو الله شيني الله عز وجل مبواي مدوككي يحكم بين عباده yana hukumci a tsakankanin bayin shi bima ya sha da abin da yake shi na an kawo ma definition an kawo ma ta'arifi na al-fattahu mai hukumci tsakankanin bayin shi da abin da yake so mai bude ma bayin shi kuma budewar da yake hukumci ne a gare su kuma hallo wannan shine adalci wannan rabon da yake wa yaqdi fihim kuma hallo yake kaddarawa a tsakankanin su shi Allah subhanahu wataala al-fattahu kenan wa yaqdi fihim ko kace shi yake tsatsarawa a tsakankanin su wa yamunnu ala man yasha kuma hallo yana baiwa wanda yaso shi Allah subhanahu wataala yana kyauta ga wanda yaso minhum daga cikin su wannan bayin nashi bima yasha da abin da yaso sai kaga wannan an bashi ilimi wannan an bashi karhin basira wannan shi kuma an bashi karhi na jiki wannan shi kuma an bashi karhi na dukiya fannasu haza hazzuhu malun waza ilmun waza ka makarimul akhlaqi sai kaga kowa da irin rabon shi kowa akwai irin baiwar da Allah subhanahu wataala ya bashi kenan shine wayamunnu ala man yasha minhum bima yasha da abin da yaso la radda li hukmihi babu wani mai iya hana hukuncin Allah subhanahu wataala idan Allah yayi hukunci babu mai mai da hukuncin la radda li hukmihi babu wani mai iya hana hukuncin shi wala muaqib liqada'ihi sannan kuma hallo babu wani mai tambaya shine muaqib liqada'ihi yace kai dan me yasa Allah yayi kaza wa amrihi kuma hallo da umurnin shi قال الله تعالى yanzu malan sai zai kawo mana hujjoji na akan cewa al-fattah suna ne na Allah subhanahu wataala kuma akan wannan ma'anonin da ya zano قال الله تعالى قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم kace ya annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yajma bainana rabbuna Ubangijinmu ne yake tattarawa yake haɗa tsakankaninmu sun mayaftahu bainana sannan yayi hukunci a tsakankaninmu bil haqqi da gaskiya kaga ce yayi hukunci a tsakankaninmu bil haqqi da gaskiya wa huwa al fattahu al alim kuma Allah subhanahu wataala shine al fattahu mai hukunci Allah mai budiya Allah al alim masani wannan a cikin suratu saba kenan aya ta 26 wa qala ta'ala sannan Allah mabuwayi madaukaki yake cewa wasi'a rabbuna kulla shay'in ilma ala Allah tawakkalna rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin wasi'a rabbuna kulla shay'in ilma ubangijinmu ya yalwaci dukkan komai da ilimi shine wasi'a rabbuna kulla shay'in ilma ala Allah tawakkalna kuma game ga Allah ubangijinmu ne muka dogara rabbana iftah bainana ya ubangiji Allah kai hukunci a tsakankaninmu wa baina qaumina kuma da tsakankanin mutananmu bil haqqi da gaskiya wa anta khairul fatihin ya ubangiji Allah kuma hallo kai ne mafi alkhairin masu hukunci kaga al-fattahu ya doki anan hukunci wa qala ta'ala kuma Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ma yaftahi Allah mala sai zai rihe da ayat babba ma yaftahi Allah linnasi min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'di wa huwa al-azizul hakim malaman tafsiri suka ce wannan ayat idan mutum ya san ma'anarta kai hankalin shi zai kwanta a wannan ayat mai girma a wannan ayat ta alqur'ani mai girma akwai wata hakika ta imani wanda Allah subhanahu wataala ya bayyana ta a cikin wannan ayat ta cikin suratul fatir dami dan saboda zukata su nutsu dan saboda zukata sura ta yi ga Allah subhanahu wataala shi kai wanda baya da abokin tarayya kuma hallo dan mu sani wa ilimi na yaqini akan cewa shi Allah subhanahu wataala shine annafi'u mai amfanarwa Allah ne addaru shi Allah subhanahu wataala mai cutarwa ho Allah ne almu'ti shi Allah subhanahu wataala ho shine mai badawa almani'u shi Allah subhanahu wataala ho shine mai hanawa kuma dan mu sani ho alqabidu shi Allah subhanahu wataala ho shine mai karbewa mai amshewa ho albasitu sannan kuma hallo Allah subhanahu wataala shine mai shinhudawa ho shine Allah mai budewa almuqaddimu Allah subhanahu wataala ho shine mai gabatarwa kuma hallo kada kaga abu yayin jinkiri ho shi Allah subhanahu wataala shine almuakhiru shine mai jinkirtarwa to sai har lokacin abin yayi ba shine to idan muka sani wannan ma'anar da take cikin wannan aye sai kaga rayuwar mu mun yi rayuwa cikin kwanciyar hankali mun yi rayuwa cikin tauhidi mun yi rayuwa cikin nutsuwa muna da cikakken yarda ga Allah subhanahu wataala akan cewa fa ina magana take babu wani wanda zai rihe maka kofar da Allah subhanahu wataala ya bude mai ta shine da babu wani wanda zai ya rihe ma kofar da Allah ya bude ma babu wani bi isa ba shine shi Allah subhanahu wataala yake cewa ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha abinda Allah ya buda wa mutane daga rahama to babu wani fa mai rikewa a gare shi babu wani wanda zai ce a'a in Allah ya bada babu wanda zai ce a'a wama yumsiku fala mursila lahu min ba'di to kuma hallo abinda Allah subhanahu wataala ya rike bai bada ba to babu wani wanda zai ce ma dole ya baka shi fa to shine allahumma la mani'a lima a'taita wala mu'ti lima mana'ta wala yanfa'u zal jadd minka al jadd dan shi yasa yana daga cikin cikakken tauhidi kai imani da wannan ayi ka aje hankalinka ka san wa ma kana laka la yafutaka abinda naka ne abinda rabanka ne ba zai tsallake ka bai je samu wani kuma hallo a abinda ba naka ba fa koda yazo dole ya tafi fa to wannan shine Allah subhanahu wataala shine yake hukunci ga bayin shi da gaskiya kuma hallo yake kyauta ga bayin shi da abinda yaso kuma hallo babu wani meme da hukunci na Allah subhanahu wataala kuma babu wani wanda zai ma Allah wani tambaya ce dan me yasa kai kaza wa huwa al-azizul hakim shi Allah subhanahu wataala shine mabuwayi al-hakim mai hikima wal ayatu fi hadhal ma'ana malan yace ayoyi ko a wannan ma'anar sanda kuma suke nunawa akan al-fattahu Allah ne da kuma Allah shine mai budiya shine mai hukunci kasiratun yace yawa gare su kawai ya kawo wannan misali ne da farko kasiratun suna da yawa walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahana alaihim barakatun minas sama inna fatahana laka fataham mubina qul inna qaumi kazzabun faftah baini wa bainahum fatahan wa najini wa mamma yaminal mu'minin ayoyi da dama ya mala ce wal fattahu kuma hallo al fattahu ismun sunani min asma'illahi alhusna daga cikin sunayen Allah kyakkyawa wa huwa shi wannan sunan ana al-fattahu Allah dallun yana nihi ala siffati kamalin akan siffa cikakkiya ko siffa ta kamal ta cika azimatin mai girma lillahi siffa ga Allah mai girma ga Allah azza wa jalla mabuwayi madaukaki qala ibnu qayyim malan yace ibnu qayyim yake cewa rahimahullahu Allah ya ji kan shi fi nuniyatihi a cikin nuniyar shi wa kadhalika al-fattahu min asma'ihi na'am wa kadhalika al-fattahu min asma'ihi wal fathu fi awsafihi amarani fatuhum bi hukmin wa huwa shar'u fi lahuna والفتح بالأقدار فتح ثاني والرب فتاهم بزين كليهما عدلا وإحسانا من الرحمن نعم ما لن يكاو استدلالي دا نونية تا ابن القيم ikita wa kadhalika al-fattahu min asma'ihi kuma haka al-fattahu Allah sunan al-fattahu min asma'ihi yana daga cikin sunayen shi Allah subhanahu wa ta'ala kenan wal fathu fi awsafihi amrani kuma hallo budiya al-fathu fi awsafihi hallo yana daga cikin siffofin mana Allah subhanahu wa ta'ala sunan Allah ne kuma hallo siffa ce ta mi ta Allah subhanahu wa ta'ala fi awsafihi amrani ya a cikin siffofin shi abu biyu ne akwai lamari guda biyu kenan zaka gano siffan ma guda biyu fatuhum ma ba iri guda ba a iri guda biyu yace fatuhum bi hukmin wa huwa shar'u ilahuna budi na harko kenan yace fatuhun budi na harko kenan bi hukmin budi da hukunci kenan wa huwa shar'u ilahuna sai akai al-idahu ba'da al-ibham akawo abu kuma hallo akawo definition in shi shine ake cewa al-idahu ba'da al-ibham yace wa huwa abinda ake cewa fatuhum bi hukmi wa huwa shine shar'u ilahuna shari'ar ubangijinmu wannan fatahu ce Allah subhanahu wataala ya mane ci ga yanda zaku yi kaza ga yanda zaku yi kaza ga yanda zaku yi kaza komi Allah subhanahu wataala ya tsara mana da hukuncin shi wal fathu bil aqdari fathun sani yace kuma hallo fatahi na biyu shine budi da kaddara kenan shine budi na biyu kenan war rabbu fatahum bi zaini kilayhima kuma ubangiji shine fatahu al fatahu ne ga dukkan wa'innan sifofin guda biyu adalan wa ihsanan min ar-rahmani da adalci da kyautatawa daga mai rahama Allah subhanahu wa ta'ala kenan wannan shine istidlali da nuniya ta ibn al-qayyim qala ibn sa'di rahimahullah fi sharhihi li hadhihi al-abyat ibn sa'di Allah ya ji kan shi da rahama yake cewa a cikin sharhin shi ga wa'innan baitoci falfattahu shi alfattahu huwa alhakamu almuhsin aljawwat shine mai hukumci mai kyautatawa mai kyauta duka Allah subhanahu wataala mai hukumci mai kyautatawa mai kyauta wa fatuhu sannan buɗe shi Allah subhanahu wataala ismani kashi biyu ce ahaduhuma ɗayan daga cikin biyun fatahuhu bi hukumihi buɗe shi da hukuncin shi addini na addini wa hukumihi da hukuncin shi aljaza'i hallo nami na sakamako wasani na biyun kuma hallo alfattahu bi hukumihi alqadari mai buɗiya ne da hukuncin shi na kadara yace fafatahu yace budiya tashi bi hukumihi addini da hukuncin shi na addini huwa shar'uhu ala alsinati rusulihi shari'ar shi akan halshen annabawan shi ko ma'aikan shi jami'a ma ya hatajuhu almukallafun dukkan abinda masu bauta suke buƙatar shi ga yanan duka Allah subhanahu wataala ya tsara wa yastaqimuna bihi ala siratil mustaqim, kuma hallu suna daidaito da wannan hukuncin nashi akan hanya madaidaiciya. Wa amma fatuhu bi jazaihi, amma budiyar shi da sakamakon shi, fa huwa fatuhu baina anbiya'ihi wa mukhalifaihim, shine hukuncin shi tsakankanin shi da tsakankanin annabawan shi da masu saba ma annabawan shi. Wa baina awliya'ihi wa a'da'ihi, tsakankanin waliyan shi masoya na Allah subhanahu wa ta'ala, kuma hallo da makiya na Allah subhanahu wa ta'ala. Bi ikramil anbiya'i, yayi hukunci Allah subhanahu wa ta'ala ga karamta ga girmama annabawa. Wa atba'ihim, da wanda suka biyo bayan su. Wa najatihim, da wanda suka tsira tare da su, suka bi hanyar su, suka bi tabarkin su. Wa bi ihanati, kuma Allah subhanahu wa ta'ala adalcin shi da hukuncin shi na gaskiya. Wa bi ihanati, sai walhaqantar da a'da'ihim, wannan ɗan adawan na annabawa da waliyan Allah. Wa uqubatihim, da uqubarsu. Wa kadhalika fatuhu yawmal qiyama, haka hukuncin shi a ranar tashin alqiyama. Wa hukmuhu, da hukuncin shi bainal khala'iqi, a tsakankanin halittu. Hina yuwaffa kullu amilin ma amalahu, lokacin da za a ba dukkan mai aiki abinda ya aikata. Faman ya'mal miskala zarratin khairan yara, wa man ya'mal miskala zarratin sharran yara. Yace wa amma fatuhu alqadari, amma budiye shi Allah subhanahu wa ta'ala da hukuncin shi na kadara. Fa huwa ma yuqaddiruhu ala ibadihi, abinda Allah subhanahu wa ta'ala yake kaddara ma bayin shi, ya tsara ma bayin shi. Min khairi, na daga alkhairi ne. Wa sharri, na daga sharri ne. Wa naf'in, na daga amfani ne. Wa darrin, na daga cutarwa ne. Wa ata'in, na daga badawa ne. Wa mana'in, na daga hanawa ne. Qala ta'ala, shine Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa, ma yaftahi Allahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha, abinda Allah yayi budi ga mutane na daga rahama, babu wani wanda ya isa ya hana, babu wani wanda ya isa ya rike. Wa ma yumsiku, kuma abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya rike bai bada shi ba, fala mursila lahu min ba'di, babu wani wanda zai aiko shi, babu wani wanda zai kawo shi in Allah ya hana, kuma bayan Allah babu shi. Wa huwal aziz, shi Allah shine mabuwayi. Al-Hakimu, Allah subhanahu wa ta'ala shine mai hikima. Farrabbu ta'ala huwa al-fattahu al-alimu, allazi yaftahu li'ibadihi at-ta'ina hazaina jawdihi wa karamihi, fa yaftahu ala a'da'ihi diddi zalika, wa zalika bi fadlihi wa 'adalihi. Farrabbu, dan haka shi abun bauta Ubangiji ta'ala. Huwa al-fattahu al-alim, shine mai hukumci al-fattahu al-alim, masani. Allazi yaftahu li'ibadihi, wanda yake bude ma bayin shi. At-ta'ina, masu bauta masu biyayya. Haza'ina, taskokin jaudihi, kyautar shi Allah ya bude mana. Wa karamihi, da karamcin shi. Wa yaftahu ala a'da'ihi, kuma Allah subhanahu wa ta'ala yana hukumci akan bayin shi. Didd zalika, akasin haka, kenan za a bude musu kohohi na azabar Allah, Allah ya kare mu, da kohohi na tsiya, da kohohi na wahala, Allah subhanahu wa ta'ala ya kare mu. Daga wannan gaba ya kamata mu tsaya, abinda muka yi daidai Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu lada, kuskure Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana. Allah subhanahu wa ta'ala ya mana budi na alkhairi duniya da lakhira. Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ilimi mai amfani. Uwayen mu Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana. Marganyen mu Allah subhanahu wa ta'ala ya jikansu, ya yalwata musu a cikin kabarin su. Kasan mu Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu kwanciyar hankali da dukkan kasashen musulmai. Marasa lahiya mu Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su lahiya. Zahin wanda da muke ciki Ubangiji ta'ala ya huta mu lahiya, ya ba mu damana mai albarka. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته